أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ليفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا وتوفيقا يا رب العالمين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukan yabo ya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai kowa mai komi wanda cikin ikon shi ne da amincewar shi ya kadarta haduwar mu a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin sabilul huda a wannan gari na damagaram dake wannan unguwa ga wanga tare a wannan yammaci na ranar alhamis wanda ya daidai da 22 ga watan jumada'a tsani ko jumada'al akhira hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 445 wanda ya daidai da hudu ga watan janbiye miladiya ta 2024 ci gaba da karatun mu kenan na littafin umdatul ahka wanda idan ba manta ba a darasin da ya gabata har yanzu dai muna cikin wato littafin kitabul buyu littafin da malam ya kawo mana hadisan da suka zo daga wajen annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama game da abin da ya shafi saye da sayarwa wanda muna cikin wato hadisan da suka zo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama akan wato wasu nau'ika na kasuwanci wanda annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hana ina har yanzu ban gushe ba muna cikin wannan baba hadisi na karshe da muka dauka shine hadisin Jabir bin Abdullah yarda Allah ta tabbata gare su yake cewa naha nabi sallallahu alaihi wa sallama anil mukhabarati wal muhaqalati wa anil muzabanati wa anil bai'i thamara hatta yabdu salahuha wa an la tuba' illa bid dinari wad dirham illa al araya wato hadisin da Jabir ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da wannan nau'ikika na wato kasuwanci al mukhabara kace shine mutumin da yake da gona ya zo ya ba ma wani ya je yayi noma sai su zo su yi yarjejeniya cewa idan aka gama ya bashi kaza to wannan bai dacewa a cikin shari'ar musulunci saboda wancan ba a sani ba shin abin da ya shibka in ya fito ko kuma ba ya fito ba haka abin da ya shafi al muhaqala shine wato ya zamanto an sai da alkama misali a cikin wato abinta a cikin gidanta ba san ba wace ce mai kyau ce ko kuma tiya na wace har sai kenan an huddo ta tukun za a san wato gwalgwadanta tukun a saida ta haka kuma wa anil muzabanati annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da abin da ya shafi muzabana shine a ce a zo a saida wato dabino misali danye da wanda yake bushashshe illa al-araya kamar yanda malam yayi mana bayani cewa sai wanda yake al-araya wanda yake al-ariya kamar yanda karin bayani zai zo a hadisin da zan mata shi wato a gaba insha Allah game da abin da ya shafi al-ariya malam yayi babe wato na musamman akan ta kenan yau insha Allah za mu tashi wato hadisi na gaba malam yake cewa al-hadisu rabi'u wa sittuna ba'da al-mi'atayn أنا أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وتوانا حديثي رواية دقاء أبي مسعود الأنصاري يرد الله تتبتع أغريش يكتوى للي النبي محمد صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب يا يهني game da wato abin da ya shafi kudin da mutun ya samu ya sai da kare ya samu wannan kudin kare kenan haka kuma wa maharil baghi da kuma sadakin wanda take karuwa wato abin da za a ba ma karuwa dan ayi wato alfasha da ita haka wa fulwanil kahin wato abinda wato aka ba ma boka ko wanda yake dan tsubbu wanda yake bokanci aka bashi wannan kudi shi ma haramun ne to nan wannan hadisi kenan ya kawo mana wato wasu dukiyoyi wanda na neman abin da ya shahi kasuwanci wanda suke haramun a musulunci abu na farko annabi sallallahu alaihi wasallama naha an thamanil kalbi game da abin da ya shahi kare annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana cin wato kudin kare haramun same ka ka dauki karnuka a ce kai garken karnuka gare ka na saidawa to ka gani shi kare ai asalin shari'ar musulunci haramun ne sai dai wanda shari'ar musulunci ta togace shine abin da ya shahi kare na farauta ko na kiwo ko na gari wannan su kadai ne karnukan da shari'a ta bada izinin mutun ya rika misali mutun ne wanda kana farauta to sai zamanto ka riki kare wanda misali da shine zaka ringa farauta wanda kake farauta wannan abubuwa da kake misali mutun ne wanda mai gulgudan karamin hali ya shiga daji shi kasuwar shi ita ce farauta je farauto zo maye ya farauto barewa ya farauto kaza to yana da kare wanda yake malamin kare wanda alqur'ani ya bayyana mana irin shi wanda karen za a sanar da shi a koya mishi yaya ake farauta sannan kuma idan ya zamanto zai ta yi farauta in sai shi mai shi in ya tura shi misali ya zo ya tura shi da sunan Allah ya ce bismillah ya sake shi ya ce ka kamo waccan zoman ko kuma waccan barewai haka zai zabga da gudu ya je ya kamo ta idan ya kamo ta kuma zai rike maka ita he ka zo ka kama ta to wannan kare wanda ya halatta a dauke shi kenan na farauta manci shi akwai kare wanda yake na mai raka misali awaki kiwo ko mai kiwo mai kiwon awaki zaka gani yana da kare lase ma wanda yake a daji wanda zai sa ya ringa tsare su saboda wani abu wanda zai kawo musu cutuwa ko hari ko kuma kada su zamanto sun gusa daga inda za su yi nisa mutumin ya zamanto sun salwanta to wannan shi ma shari'a ta hana ta ba da izini wato a dauke shi a rike shi sai na uku shine kare wanda yake gadi wanda shi ma gadi ne zai yi na sawa'un dabbobi ko kuma na wani abu na dukiya a wannan ne mutane suka dauki kiyasin cewa mutum yana iya rikar kare dan yayi gadi amma shi ma wane shine mutumin da yake tsoron wato la'alla wasu su kawo mishi farmaki misali yana karshen gari ba wanda kake a cikin gari nan bangaren ka dama da hagu da gabas da yamma duka mutane ne wanda daga kai ihu mutane za su zo su kawo maka dauki to a wanda yake karshen gari misali la'alla babu makwabta kai kadai ne a can to wasu malamai suka bada halaccin cewa kana iya ka daukai wato kare ya zamanto kenan akan abin da ya shahi gari amma kai da kake cikin gari bai dacewa a ce ka dauki kare balma annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yake mana nuni ga mutumin da ya dauki kare ba ɗayan ukun wannan karnukan ba to ko da yaushe kowace rana ana daukan ladan shi gulgudan qirati a wata riwaya qirati biyu qirati wanda kuma hadisin janaiz mun gani menene qirati annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkan mutumin da yayi ma yama gawa sallah za a bashi lada gulgudan qirati guda idan ya raka ta za a kara mishi kenan yayi sallah yayi raka ta za a bashi qirati biyu sabai suka ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama wal qirat menene gulgudan qirati annabi ya ce misal zabaru jabal uhud ce gulgudan wannan dutse na uhud to kai yanzu idan ka dauki kare kawai haka nan dan yana burge ka ka dauki kare ado a gida ka aike shi to ko ne yaushe ko wata rana ana janye qirati cikin ladanka to ka duba ka gani a yanda muke Allahul musta'an yanda ladan da kyal ake neman shi kai a ce kullun akwai lada gulgudan dutsen Uhud ana janye ma dalilin sababin ka dauki kare to me zai amfana maka ranan kina ka gani ba abin da zai amfana maka wanda ka bar shi ka rabu da shi to shi kare mu shari'ar musulunci ta haramta shi dama ba a cikin kashi haka kuma dukiyar da ba a saye da shi kace ka saye kare wannan haramun ne ko kuma kai wanda ka saye da kace wannan kudin kudin wannan haramun ne yasa amma mu nan Niger alhamdulillah zaka gani safarar kare ba doren mu kare a saman mota a ce an yi safarar shi irin yanda ake daukan shanu a doka ce wannan sai dai a ƙasa ka ja shi in ka je bakin iyaka ka dora shi ka tai gari gaba amma mu Niger nan ba a wannan to Allah subhanahu wataala ya datar da mu kinan abin da ya shahi cin kudin kare wannan haram to malamai suka ce shin yanzu mutumin da yake zai ka sai kare dan ya zaman to dan gadin wannan ko wanda kake farauta ko kiwo wasu malamai suka ce a gaba ki daya haramcin ya shiga gaba daya baka sai ba abu wanda yake haram jamhurin malamai mamanta ba sun tsaye kan haka nan wasu kuma cikin malamma akwai wanda suka bada ya cewa ya halatta jaiz kamar misali kai kana farauta ya zaman to kana bukatar wannan karan saboda farautarka to ba laihi idan ka sai wallahu ta'ala ala wa ala to shine na annabi sallallahu alaihi wa sallama abi mas'ud yake cewa naha an thamanil kalb annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi hani game da cin kudin kare yace wa mahril baghi da kuma wato sadakin wato wanda take karuwa me sadakin karuwa shine abinda za a bata aje ayi lalata da ita to wannan shi ma haramun ne a shari'ar musulunci dukiyar kudin wannan haramun ne ta zo ta baka gashi nan ka san sai wannan aikin ta karuwanci daga kunnan ta samu wannan kudin ta zo ta baka wannan bai halatta ka ci wannan kudin amma kai kuma aiki ne ka je ka mata tabiya ka to wannan ya halatta ka ci kai halal in ka ci misali kai kana technician ne kana wani gyaran wuta ko wani abu makamancin haka sai ta dauke ka ka je ka mata gyaran electricity ko kuma ka mata gyaran famfo ko kuma ka mata waskare da kan ila sai ta baka ladanka to wannan halal gaci amma haka ta dauka ta baka malamai suka ce wannan haramun ne matakar ka san dukiyar wannan gashi nan daga inda ta fito kinan shine annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace wa mahril baghi haka sadakin da ake ba wato wanda take karuwa abinda ake bata dan ya zamanto an yi lalata da ita wannan shi ma wato an yi hani shari'a ta yi hani da shi wato haramun ne sannan kuma wahrwanul kahin abinda ake zuwa a ba ma boka saboda bokanci da yema mutun ne yaje wajen boka ya mishi bokanci ya bashi wannan dukiya wannan ita ma haramun ce ka san wannan aikin shi bokanci ba abinda yake sai bokanci yazo ya baka dukiya ka sani ta bokanci ce ya baka wannan haramun ne wanda mu duba mu gani kissa Abubakar da shi da bawan shi yarda Allah ta tabbata a gare shi wani lokaci yaje ya kawo mishi abinci ya samu dukiya ya kawo mishi abinci sai da Abubakar yace abincin nan ya hade sai yace mishi ya Abubakar ai baka tambaye ni ba daga ina na samu wannan dukiya yace daga ina ka samu yace tun a jahiliya akwai wani wanda yi naje na mishi duba na mishi bokanci to sai yanzu ya bani sakamako na lada shine na so abu na kawo maka kai kuma kace mu duba mu gani wara'una Abubakar Siddiq Allah subhanahu wataala yarda da shi a lokacin yasa ya tsahe da ya amayo dukkan abin da yake to ka gani idan ka san wannan dukiya ta fito daga wajen dan boka boka wanda yake dan tsubbu wanda yake asiri wanda yake dukkan iddia'in cewa ya san gaibi to wannan haramun ne kace wannan dukiya kamar yadda malamai suka ce to shine wannan hadisi malam ya kawo shi dan yayi mana nuni game da wato hanin wannan da yazo daga wajen annabi sallallahu alaihi wa sallama game da wato dukiyar kare kudin kare da kuma abinda ake ba ma karuwa da kuma abinda ake ba wato abinda ya shahi wato bokanci sannan kuma dukkan wannan abubuwan dukkan su haramun mun ga abinda ya shahi kare haram ne zina haramci haka kuma bokanci shine abin da ya shahi ashadd ma na haramci saboda zai kai ka ga kafirci sannan kuma wannan yana ƙara nuna mana hadisin irin yanda shari'ar musulunci take hani ga dukkan abubuwan da zasu zamanto sun cuci wato mutum musulmi take kare maka dukkan wani abu wanda yake datti saboda ita shari'a ce wadda take wato tsarkakakka dole abinda zaka nema ka neme shi ta hanya ta halal سمالي يتي على الحديث الخامس والستون بعد المئتين الرافع بن خديج رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثمن الكلب خبيث ومهر البغي خبيث وكسب الحجام خبيث وتوانا الرواية تا رافع dan Khadij yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce samanul kalbi khabithun wato kudin kare abu ne wanda yake khabith abu ne wanda yake mummuna wato zan mu gani me yake ni da mummuna wato bi ma'ana shine ya gabata a can kenan wato abu ne wanda yake haram haka yace wa mahrul baghi khabithun abinda ya shahi sadaki da ake ba wa karuwa abinda ake bata ayi alfasha da ita wannan shi ma khabith ne abu ne wanda yake mummuna haka wa kasbul hajjami khabith abinda ake ba mutumin da wanda yake hajjam shine misali kace wanzami amma ba wanzami ba wanda yake mai aski halaf da ake ce mishi wanzami wanda yake yin hijama shi ma wannan khabith ne abu ne wanda yake mummuna abu ne wanda yake haram amma a dakata ka aje kace an ce hijama wanda yake hijama haramun ne yake ci tayyib kenan wannan abubuwa guda biyu mallan yayi mana bayanin su da yace samanul kalb shine abinda wato mutun ya samu na sai da kare na dukiyar kare to wannan haramun ne haka abinda karu wata samu na abin da ya shahi ta aikata alfashan nan shi ma haramun ne haka to wanda yake yin wato abin da ya shahi hijama hijama hajjam shine abin da ya shahi hijama hijama meye hijama shine a zo a sa kawo a zo a tsatsaga jikin mutum a fuddo wato jini wanda yake batacci to shari'ar musulunci ta zo mana da abin da ya shahi wannan abin da ya shahi hijaba to na annabi sallallahu alaihi wasallama nan ba yana nihin cewa shi haramun ne ba kai tsaye na haramci a nan yana nuna cewa abu ne wanda dai da mutun zai je ya nemi wani abu wanda ya fiye wannan ya zama to shine kasuwancin shi to wannan shi ya fi tunda ai ya zama to akwai ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama ya aikata hijama aka bashi ladan shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaje kai amfani da wannan dukiya kai wato amfani wasu daga malamai suka ce kalkashin wannan hadisin to wanda yayi hijama ba zai yanke ba ya ce ga kaza za a bashi a ka dauki abinda wato ka bashi dan ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam an yi mishi hijama shi ba ya ba ma wanda yayi mishi hijama sakamako a wannan ruwaya ya zo ya ce ya bashi sa'i guda na dabino kenan wannan yake nuna cewa ta halatta mutun yayi amma mutun yayi da kanshi ma kuma shi yafi da sai ma irin wannan zamani da akwai abubuwa wanda suke nayi hijama da kanka ma sai kama kanka in ba dan mutum ya iya tsatsaga jikin shi zakka ji baka iya tsatsaga jikinka ba in ba wani ba ya zoye maka to amma dai abu wanda yahi shine ka nemi wani abu wanda zaka ringa kasabul halal ɗinka ka ringa samun arzikinka daga wannan hanya saboda malamai sun ambata abubuwa na kasuwanci suna nan burjik wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta amma malamai suke cewa menene wata sana'a ce ta hizamantawa ta fi kowace sana'a fifiko wata sana'a ce wanda ta fi kowace sana'a na aikin hannu saboda can annabi kana ya'mal min amali yadayhi to wasu malamai suka ce kuma kiyo wasu kuma suka ce a noma wasu suka ce noma wasu suka ce kuma aikin hannu to abinda wanda suka ce aikin hannu saboda annabawa zamu gani mafi yawa mene aikin hannu annabi Nuh alaihi salatu wassalam ya kasance mai nize ne annabi Dawud ya kasance wa allamnahu sana'ata labusin lakum haka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wasu kuma suka ce a noma saboda akwai hadisi game da abin da ya shafi noma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa dukkan mutumin da yake da gona yaje yayi noma wannan tsiro suka fito babu wata wato dabba ko wani tsuntsu da zai zo ya ci wannan abin da ya shauka face sai ya kasance mishi sadaka mai gudana ila yawmul qiyam. Annabi yace babu wani wanda zai zo ya sace mishi wani hatsi ko dabi ko wani abu wanda ya shibka face wannan abin da ya sata shi ya zama mishi sadaka ne ila yawmul qiyam. Babu wani wanda zai zo ya kai hatta da bushashe kabar kara suka zo suka ci, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai zama to ma sadaka ce ila yawmul qiyam. To wanne a kenan ya kamata a koma gona kenan a koma gona. To ala kulli hal din sana'o'i wanda suke na halal suna da yawa, shi yasa ka gani anan wanda suke na haram in ɗaya ɗaya ku ne duka ana ambata su, hadisai sun zo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ambata su. To kenan ala kulli hal wannan hadisi shi ma irin hadisin da ya gabata ne, sai dai akwai ƙarin abin da ya shafi wato wanda yake hijama. Shi ma malamai suka ce saboda akwai hadisai cikin Bukhari da Muslim wanda suke nuni akan halaccin yin abin da ya shafi hijama, har Annabi sallallahu alaihi wasallama shi yayi hijama, an mishi hijama kuma ya ba ma wato wanda ya mishi hijaman lada. Abdullahi dan Abbas yake cewa da ya kasance haramun ne ai da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba zai bashi ba wato sakamako. Nam malam ya kawo mana ƙarshen wato baban da yazo daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallama game da wasu kasuwanci wanda wato aka hana, wanda malam ya jero hadisai a cikin wato baba. Sai babi na gaba malam yake cewa babul araya wa ghairi zalik, baban da zai yi mana bayani game da abin da ya shafi al araya wa ghairi zalika da kuma wani wannan. Idan aka ce al'araya da Hausa malamai suna cewa ana ce mata darawa. Wannan Hausaccen ciki ce. To a Hausar zamani sai dai a yi tarjama. Mun gani mun ɗauke ta a hadisin da ya gabata, a darasin da ya gabata. Abin da ya shafi al'araya jami'i ne na ariya. Menene surar ta da malamai suke badawa? Shine misali mutum ya zo ga wani bawan Allah ne bai da wani hali ko kuma wani abu makamancin haka, kai a garkarka ko a gonarka ka keɓance wasu wurare da wasu dabinnai, mun gan shi ko ka ce wani zo wannan dabinan ka yi amfani da su, to sai zamanto kuma shi wani in yasa sai zamanto ya mai da wajen siyaha, ake zauwa ake cutar maka kai kuma da bangaranka, sai janyo mutane ya zo yana gwada musu nan ma na wani na wani har aka je ana ma banna. To a wannan lokacin kuma ya halatta kai ka saye wannan, sai ka ce to wani zo yanzu wannan dabi nan duka tsarran da za su yi zan baka su, zan saye su akan wato kaza, zo in baka dabino na gashi nan bushashe ka je ka bar mu wannan, saboda kana zauwa ana bata mani wato kaya, ana bata mani gona. Kenan ka gani nan shine ya halatta. Ai mun gani a can baya al-muzabana. Me ya al-muzabana? Shine ka saida dabino wanda yake danye da bushashe, aka ce an hana. To nan kuma dake wannan akwai cutarwa, sai shari'a musulunci ta bada dama akan wannan ya halatta. Ai shi yasa can yace illal araya, yace sai dai araya, fa inna Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zamanto ya bada dama a zamanto an sai wannan dabino danye wanda yake da bushashe. To shine malam zai yi mana wato bayani, zai kawo mana hadisai wanda suke magana wato akan wannan. Sai ya ce wa ghairi zalika, da wani wannan kenan. A cikin babin kuma zai karo mana da wasu wato hadisai wanda za su yi bayani ga wasu hukunce-hukunce, irin zan magani hukuncin giya, hukuncin wato abin da ya shafi mushi, hukuncin duka abubuwan da shari'a ta haramta, da wasu su malam zai kawo mana a cikin wato wannan babu. Alhadisu sadis wa sittuna ba'da al-mi'ataini an Zaid bin Thabit radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallama rakhasa li sahibi al-ariya an yabi'aha bi kharasiha wa li muslim bi kharasiha tamran ya'kulunaha rutaban. Wato wannan hadisi ruwaya daga Jabir dan Abdullahi, daga ruwaya daga Zaid bin Thabit yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama raqasa li sahibil ariya ya bada dama ya bada rangwame ga mutumin da yake da ariya an yabi'aha da ya sayar da ita bi kharasiha da abin da ya sahi hashashanta ko kuma kace da kirdadanta ruwaya da muslim yace bi kharasiha tamran ya zamanto ya sayar da ita da didi wa didanta da hasashanta wato amma da dabino zan mu zo bayani zai zo yace ya akuluna rutaban saboda wanda ya shiri zai zamanto yana cin danyen maga wannan wanda aka yi bashi ariya sai zamanto zai sayar da dabino to shari'a ta bashi dama ya sayar ta bashi dama ya sayar amma da mi da kirdade yayi hasashen misali a zo a ce wannan garka ta shi hijjan dabino misali akwai da 60 to misali idan yau na ya huto aka ciro shi za a iya samun kilo nawa ko kuma tiya nawa ko kuma bahu nawa kinan za a kirdada a zo a yi hasashe sai zamanto shari'a ta ba da dama kinan ayi wannan sai zamanto an baka bushashen dabino wanda kuma wannan malamai suke cewa yana daga cikin lokacin larabawa zaka ga wani bai da dukiya yayin da lokacin dabinon yana na ya huto bai da kuɗin da zai iya zuwa ya sayi wannan dabinon amma kuma la Allah yana da dabino nashi na bara wanda yake busashe a aje to shari'a he ta bada rukhsa ta bada rangwame cewa ba lahi ya bada wannan dabinon a bashi wannan amma ga waga sahibul ariya wanda yake da ariya ai mun gani can baya ai almusabana bi halatta amma wannan saboda menene saboda ariya ce duk da malamai da suka sa sharuda kamar yanda bayani da su zai zo kenan shine nan wato malam ya kawo mana yace annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada rangwame ga shi wanda yake da ariya an yabi'aha da ya sayar da ita yace rukhasa annabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil ariya an yabi'aha bi kharasiha ya sayar da ita da wato kirdadanta ko kace da gurgurdanta ko da hasashen wato wannan riwaya ta gaba ita ma tana tare da wannan daga Abi Huraira yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama rukhasa fi bai'il araya annabi sallallahu alaihi wasallama yayi rangwame game da sayar da wato araya shine fi khamsati awsuqin gam da wusqi wato biyar aw duna khamsati awsuq ko kuma kasa da wusqi wato biyar dan aka ce wusqi shine sa'i guda nawa yake bada wusqi biyar sa'i 60 kamar ka dauki tiya tiya 60 tiya 300 shi yake bada khamsati awsuq tiya 300 misali wanda yake kana iya ka sai da fi ma dunal khamsati awsuq kasa da wato tiya 300 ana iya asayarwa amma sama da wannan shari'a bata bada dama shari'a bata dama bada dama ba cewa gashi nan ya huce tiya 300 a ce asayar ma mutun yazo ya ce ya sayi sama da tiya 300 wannan sama da khamsati awsuq to wannan shari'a bata bada dama to wannan rukhsa kamar yanda malamai suka ce akwai sharuda wanda suka gindara game da wato ita rukhsa in ta al-ayya akwai sharuda kamar guda biyar malamai suka ce ya zamanto na farko shine shi wanda yazo sayan yana da buƙatar wato cin wato wanda take da bino wanda yake danye maga kenan ba ya sayi zai sayi bane ya je ya kai kasuwa ya sayar a buƙata ce ta kama shi na cewa mi yana so ya ci dabino da iyallan shi wanda yake danye to shi kuma bai da dukiya bai da kuɗi sai dabino wanda yake bushashe sai ya zo ya bada wannan sai a bashi wannan ga wanda yake da ariya amma shi ma kuma ba ya huce ba kwambiyan khamsat awsuq ba ya huce ba wusqi wato guda biyar sharadi na biyu malamai suka ce ya zamanto Allah ya kuna indahu nuqudan kada ya zamanto akwai dukiya a wajen shi yana da kuɗi bai da kuɗi ne bai da wannan kenan ya bada wannan dabinan nashi dan ya zamanto a bashi wanda take maga ya zo ya ci. Sannan na uku malamai suka ce ya zamanto aqallu min khamsati awsuq, kasa da wuski guda biyar. Sharadi na hudu kuma shine ya zamanto an yi taqabud kahin arab, ya kawo dabinan gashi ya bada, shi kuma ya bar mishi bangaren da yace to ga zo nan ka ringa cira wato magarka. Sharadi na biyar kuma malamai suka ce ayi takdiri, misali miye takdiri, ai ba zawa ba zai yi, misali yace ya kawo tiya goma na baka dabino guda, yo dabino guda ya tiya goma iccen dabino guda, a sai ayi takdiri a kira wanda zai iya gane to yanzu kaka tiya goma ta dabino kamar icce nawa zai bada wannan gwalgwalanta, sai ayi takdiri sai zamanto an wannan. Duka wannan malamai sun sa shi ne saboda ni saboda ya zamanto an huta daga abin da ya shahi wato shubha da riba, da kuma sun ciro wannan sharuddan kuma daga kalkashin hadisan Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. To wannan game da abin da ya shahi ita wato al'ariya. Sannan malamai suka ce yana daga cikin abubuwan da mutum zai fahimta a cikin wannan, abu na farko akwai haramci na mutum ya sayar da dabino wato a saman iccen shi. Can mun gani Annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yabi'u thamar hatta yabdu silahuha, har sai sun zamanto sunnuna. Sannan kuma ba zai zamanto ba an yi wato wani yahi wani, saboda sai mithlan bi mithli. Sannan kuma can ga hani game da abin da ya shafi al-muzabana, kenan wannan ma saboda menene, saboda al-ariya ce wato Annabi sallallahu alaihi wasallama wato ya bada wato rukhsa. Sannan rukhsar nan da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bada shine game saboda me, saboda shari'ar musulunci ta kawo mana sauki, ta kawo tayassara ma al'umma, wato mutane suna kwadayin wato su ci wannan maga misali, kuma ya zamanto busu da dukiya, kuma ga lokacin yayi, kuma ina ce he zuwa gaba ba za su samu wadama, to sai shari'ar musulunci ta ba su dama akan wannan suna iya zawa wato ariya si. Shi yasa malamai a ruwaya ta musulmi yace ya'kulunaha rutaban, su zamanto sun ci ta a danyen, ba su kwasa su je ba wato dan su zamanto sun saida. Kinan duka wannan hadisi ne malamai suka ce karkashin wannan hadisin akwai qa'ida daga cikin qawaidu shari'a, shine abinda aka zamanto an harunta wasa'il inshi, yace to an haramta shi to fa innahu yubahu indal haja, wajen bukata idan ta zamanto akwai maslaha ana iya bukatuwa da shi, ana iya halatta shi. Idan kaida ce kamar yanda mun sani kuma abin da ya shafi ad-darurat tubihul mahzurat, to wannan duka daga cikin qawaid ne malamai wanda suke istinbati daga wato abin da ya shafi ire-iren wato wa'annan hadisi. سمع ليتي حديث نقبة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وتوانا حديث نقبة سمع ليكاو منا riwaya daga Abdullahi dan Umar yanzu Allah ta tabbata a gare su, yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yace man ba'a nakhlan qad ubirat, wato dukkan mutumin da ya sayar da dabinan shi bayan an yi mata kilili. An san kilili ga gama wani, idan aka ce kilili malamin goyon na wannan ozipori, kilili shine misali da bino lokacin da a asali da kwaro, asali da lokacin idan lokacin da zai yi fiya daga namijin da bino, sai Allah subhanahu wa ta'ala ya turo da iska ta kwashi wasu abubuwa ta zuba ma macen, to a lokacin sai ka gani ta fara fiya. Yasa a can cikin suratul hijra Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake cewa wa arsalna riyaha lawaqiha, shine ubirat da Annabi sallallahu alaihi wasallam yace at-ta'bir kenan, kenan shine ake ce ma kilili kilili ake ce mishi da Hausa to annabi sallallahu alaihi wasallam nan yace to man ba anakhlan dukkan mutumin da ya zamanto ya sayar da dabino iccen dabino qadu birrat bayan yayi mata kilili to annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa samaruha lil bai to tsiran da zanta huto ba nashi ne shi wanda ya saida ba wanda ya saye ba an gane na misali Usman ya saida ma Abdullah da Dino bayan ya mata kilili to da ya mata kilili deja mi zata yi iya zata fara to iyan nan idan suka zo suka fara hutawa iyan nan Usman sai ce mine illa sai dai da sharadi an yashtari dal mubtar sai dai shi wanda wato da aka zo za a yi cinikin nan eh na mata kilili eh to duka na sai hakilin da kai ga baki daya to in aka yi wannan to shikenan an gane misali kai ne ka zo ka gina gida ka sa me ake cewa ka sa kayayyakin daki da komi ka zo ka sa sai ka zo ka sai da gida da ka sai da gida kayan daki nawa na
gari
to naka ne eh dai mun anyi mine mun anyi sharadi lokacin da zakka saida kace to na sa salon ina da teleta ina da kaza da kaza da kaza da firigo da wani waye da kizini ina resho na dan sigar dan sigiro to wannan anyi sharadi har shi ya sai to shi ya sai to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ba'a dukan wanda ya saida nakhlan ya saida dabino qad ubirat bayan anyi mata kilini yace fa samaru halil bai wato tsiran nata da zata fito diyan na wanda yes wanda ya saida ba wanda ya saye ba illa an yashtarta al-mubta sai dai in shi wancan inda yazo za a saida mishi an yi sharadi kenan sai ya zama to duka wato ya saye haka ruwaya daga Imam Muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa madibta'a abdan mutumin da ya saida bawa famaluhu lilladhi ba'ahu illa an yashtarta al-mubta kai ne kana da bawa ya maka aiki yana da dukiya ya tara dukiya sosai sai ka zo ka saida shi to dukiyar nan taka ce ba tashi bace ai dama da shi da dukiyar duka naka ne eh idan ya zo ka saida shi in ka gani lokacin da ka saida shi ma da sabuwar riga sai ka ce a dawo sa riga aiki ya sa wata tsohuwar riga ya tsaye illa sai dai mi an yi sharadi tuba idan ya zama to an yi sharadi nan ma yana zai zama to duka yake kwasa da dukiyar ka bashi sai ka kwasa ka bashi an yi sharadi can wanda ya zo ya yi kilili kaga shi ya sha wahala ai ya yi aiki ya sha wahala misali kai ne ka zo kai gonar ka eka guda ka zo ka nome ta ka zo kai shinka kai komi sai dan wannan ya kama ka kace kana son ka saida gona to idan ka saida kace na saida ma gona ta amma da shibka ta shibka ta ka ce tana nan in ta ida ka hujja in yaso shi ya dauki gonar shi amma in kun yi sharadi cewa fa to har abin da ka shibka a ciki gabaki daya to wannan zai zamanto wato har shi gabaki daya kenan sai ka bar mishi wannan yana nuna mana irin yanda wato musulunci yake kawo ma wato kowa sauki bai sa ya zamanto a cuci wani ko kuma wani ya shiga kunci saboda wani ka gani wannan hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yace saboda mutumin ya sha wahala yayi mata kilili haka shi ma wancan bawa naka kaga lokacin duka naka ne ai kai ka sa shi kaza ka ba shi kaza ka sa ya nemo ma kaza duka naka ne to lokacin da ka saida shi dukiya ta ka ce sai dai in an yi wato abin da ya shafi sharadi to wannan sai ya zamanto wato ka gama shi gabaki daya sai mana yace alhadisu tasi'u wa sittuna ba'da al-mi'ataini أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه وفي لفظ حتى يقبضه وعن ابن عباس رضي الله عنهما مثله وتشيما هنا حديث رواية عبد الله بن عمر يرد الله تتبتع أغريش إكتوا Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce man ibta'a ta'aman dukkan mutumin da ya saye wani abinci fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu kada ya saida shi har sai ya kama shi ya shigo hannun shi har sai ya karbe shi shi yasa a wata ruwaya ce muslim da fasina muslim ya ce hatta ya qabidahu har sai ya damki wannan abincin ka rike shi wato kai ne ka zo shagon wani zaka sai abinci ka sai abinci gashi ka sai telam guda ko kuma ka sai ton biyu na shinkafa sai zamanto ton in biyu suna cikin mangazashi to baka sai da wannan ton biyin sai ka kama su ko kuma an huddo su daga mangaza an ware masu a wani waje kinan da ya sun koma mallakin wa mallakin ka saboda yanzu da zai zamanto cikin mangazar tashi baka karba ba Allah ya kadarta mishi wata gobara ta cinye duka wannan tonin da kace nawa ya lalace nawa ne na wanda kace ya aure shi ai ba naka bai lalace to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace mutun kada ya saida shi har sai ya karbe shi koda kuwa yanzu misali kaje sayan kofin shayi na kwalba wayan mai shago kace a bani kofin shayi yaje saman kanta zai janyo da zai janyo sai kubci ya hoshi nawa ya hoshi nashi ya hoshi kenan to idan kuma har sai da ka karba sai ya hoshi nawa ya hoshi naka ya hoshi to shine kenan an gane hikima ta shari'ar musulunci sannan kuma akwai abu na biyu kamar yadda bayani ya gabata shine misali ka zo ka saida ma wani abu kaza sai zamanto a wurin ko kuma bai karba ba yazo ya ciniki da wani ya saida mishi zai ya samu wata riba sama da kai abin da ka saida mishi to ka gani zakarin ga jin wani abu a cikin zuciyarka zakarin ga jin wani abu a cikin zuciyarka wanda akwai wani hadisi wanda ɗaya daga cikin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama wani ya zo daga Sham da mai na abinci wannan ya zo zai saida a kasuwa da ya saida mishi ya sayi a wajen shi yana nan bai dauka ba sai ya zo shi ma yake ciniki da wani sai da suka zo za su gama hannu za su kulla ciniki ɗaya daga cikin sahabbai ya rike shi yace a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hani game da irin wannan cinikin har sai ka dauka ka kai shi wajen ka yace ka dauke shi ka kai shi wajen ka in ya so ka saida ma wanda kake so to shine kina anan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa na manibta ta'aman dukkan mutumin da ya sayi abinci fala yabi'u hatta yastawfiyahu kada ya saida shi har sai ya zamanto wato ya karbe shi to shi zama malamai suka ce to wannan ya takaita ga abinci kadai ko kuma komi yana iya shiga idan ka gani nan komi zaka ce yana iya shiga dukkan abin da ka sayi in dai abu ne wanda zai zamanto amma tamliki shi to kinan ka karbe shi ka karba ka saida saboda idan ka karba wannan shine ya shigo cikin mi cikin abin da ya shayi hannunka amma lokacin da baka zamanto baka karbe shi bai hannunka da wani abu zai zamanto ya same shi kai asara ba wajen ka ba take kai ta zaka yi abin ka kake so kuma wato dole a baka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ishtara a wannan lafazi yazo man ishtara ta'aman fala yabi'uhu hatta yastawfiyahu wa yaqbidahu hadisi na karshe da malam ya kawo mana a cikin wato baban shine an Jabir bin Abdullah radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu amal fati wato daga Jabir dan Abdullah yarda Allah ta tabbata a gare shi yake cewa yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa amal fati a shekarar da aka bude wato makka aka yi fathu makka shekara ta nawa kenan fathu makka shekara ta 8 yace inna Allah wa rasuluhu harrama bai'a al-khamr yace lalle Allah da manzon shi sun inna Allah wa rasuluhu lalle Allah subhanahu wa ta'ala da manzon shi harrama bai'a al-khamr sun haramta saida giya wal maitati da abin da ya shahi mushi kenan wal khinzir da abin da ya shahi wato aladi wal asnam da abin da ya shahi gumaka fa qila sai aka ce ya rasulullah ya maikin Allah ara'aita shuhumal maitati shin ya rasulullah to ba mu labari game da saida wato ashuhum shine kitse kitsan wato maita wato dabbar da ta mutu a dauki kitsan ta a saida fa innaha suka ce masaban annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna sabai suka ce fa innaha yutla biha sufun saboda wannan kitsan ana shafe wato abin da ya shahi as-sufun shine safina jirgin ruwa dan me suke shahe shi da kitse
mai saboda da katako aka yi shi yanzu misali katako in suka in ba kitse ba suka sa mai in suka sa mai shine zai hana ruwa ya ringa wannan yin shi amma ruwa in yazo shiga zai yana iya huciya ya ratsa cikin katako to shine suka ce fa innaha yutla biha as-sufun suka ce wayudhan biha al-julud haka wato fata idan an je mai fata ana shafa mata wato abin da ya shahi wannan kitse yace wa yastasbu suka ce wa yastasbahu biha an-nas haka mutane suna yin wato hutula alƙwai ko kace a ci balbal da shi an gane a ci balbal tayyib fa qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace la huwa haramun ce a a wannan haramun ne summa qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam bayan haka yace inda zalika bayan haka yace qatalallahu al-yahuda Allah ya la'anci yahudawa inna allaha lamma harama alaihim shuhumaha lokacin da Allah subhanahu wataala ya haramta musu kitse jammaluhu sai suka dauki kitsen suka narka shi summa ba'uhu sai suka saida shi fa akalu thamanahu sai suka ci kudin wa an haramta musu dan Allah subhanahu wataala da yake cewa alal ladina hadu harramna kulli dhafar wa min al baqari wal ghanami harramna alaihim shuhumahuma to sai su dauki kitsen su zamanto sun yi mi sun narka shi idan suka narka yayin su yi su saida yayin suka shi kudin to Allah ya tsine musu to kaga annabi sallallahu alaihi wasallam nan ma ya zo dan yi mana bayani game da abin da ya shahi wannan hadisin dan yi mana bayani game da wato nau'i'ika wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana na abin da ya shahi kasuwanci na farko shine bai'ul qamar saida giya sai da giya haramun ne da wan giya haramun ne gaba da gida a ringa sai da giya haramun idan aka ce giya kuma ba sai giya wannan ba dukkan abin da ya zamanto yana fitar da hankali kullu muskir khamrun duka giya ne ko da magani likita ya ce ka sha paracetamol guda biyu sai ka zo ka sha plaquette biyu sai juya ma wannan to shi ma hukuncin giya ne ka zo ka sha wani abu kamar ka sha giya mai juya hankali wannan yana nuna ma irin yadda musulunci yake kare ma wato musulmi wato abin da ya shafi hankalin su saboda hankali ni'ima ce da ubangiji subhanahu wataala ya ba mutum to Allah subhanahu wataala annabi sallallahu alaihi wasallam an haramta giya sanan ta zamanto saida ta ma haramun ne ka ci kudin ta ma haramun ne sai ya ce wal maita da kuma abin da ya shafi wato dabba wanda take ta mutu mushen da mushe kenan ka zo ka samu musse ka zo ka gani wasu an ce suna daukan musse idan ya wannan su yanka su goga jini su hede su yi sai da ma mutane nama to ka gani wannan haramun ne saboda shi ma shari'a ta yi haka saboda dan ta kare ka daga wasu cututtuka saboda duk lokacin da musse ba san ba menene yasa ta mutu wannan dabbai kuma lokacin da ta mutu tana nan yadda jini zai cakuyu da nama duk wasu abubuwa na wato kazanta da wasu abubuwa na cuta zasu iya haduwa juma kaga an yanka musu eh a ta mutu aka yanka to wani an yanka goga jinin ne ma yake ya zo a saida ma hauta su je su saida mu kuma su sayi na miya kuci to kaga ni haramun ne saboda a kare musulmai a kare al'umma daga irin wannan abu musulunci ya haramta mai mushi yasa ai shari'a musulunci ma a yaushe ne ma malamai suke cewa zaka iya cin mushi in ka kai kai ma ka kusa gangarawa kuma babu komai sai musan a gabanka to wannan shi ma zaka dauki gwalgwadan yanda zaka ci baka yi ba guzuri kace a in nayi gaba saboda tsaro a to kaga wannan duka haramun ne wal khinzir da abin da ya shafi alade alade haramun ne cin kudin shi haramun ne haramun ne malamai suka ce irin microbe din da yake da alade da cikin alade wuta ma ba ta iya kashe microbe din nan to kai microbe din da aka ce wuta ba ta iya kashe microbe din nan to me za a yi hadan a mi zaka ci shi to kaga ni musulunci ya zo ya haramta mana wato abin da ya shahi al khinzir alade wala asnam da kuma gumakai gumakai wanda su ne kuma babbar fitina su ma duka haramun ne musulunci wato ya haramta su sannan annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka ce a ra'aita shuhumal maita ya rasulullahi to ba mu labari game da idan musan ne mun iya daukan kitsan ayi amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu a'a saboda suka ce fa innaha yutla biha sufun saboda ana shahi
wato jiragen ruwa wa yudhanu biha aljulud ana shashafi abin da ya shayi fata idan an jeme ta wa yustasbahu biha alnas mutane suna yin wuta a ci balbal da su annabi sallallahu alaihi wasallam yace la huwa haramun wato wannan haramun ne summa qala sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace inda zalika kenan bayan wannan yace qatalallahu alyahud Allah subhanahu wa ta'ala ya tsine ma yahudawa ko Allah ya tsine ma yahudawa inna Allah lamma harama alaihim shuhumaha Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya haramta musu cin kitse jammaluhu sai suka narkar da wannan kitsan summa ba'uhu sannan suka saida shi fa akalu samanahu suka sai suka ci kudin kenan sai ce su ai basu ci ba kitse sun ci kudin kitse ne to duka daya wannan duka tsinuwa daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ta zo musu nan za mu tsaya insha Allah karin bayani kenan zai zo a darasi na gaba game da wannan hadisi da fata abin da muka fadi daidai Allah ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.